This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sallah. Alheri Grace Abdu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a wannan ranar sallah Laraba 10 ga watan Afrilu, shekara 2024, da fatar an ga wannan rana lafiya. Kamar yadda muka saba kowace ranar sallah, yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muke gabatarwa domin ba 'yan uwa maza da mata a duk faɗin duniya damar sada zumunci. Amma kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da yamma, da fatan an yi sallah lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Kasar Saudiya, inda wurare biyu mafiya tsarki a musulunci suke, ta bayyana yau ranar Laraba a matsayin ranar idin karamar sallah a ƙarshen azumin watan Ramadan na bana. Ranar ta Idul Fitri, wadda ke nufin lokacin kammala azumin watan Ramadan, na kasancewa ne sakamakon ganin jinjirin sabon watan Shawwal bisa tsarin kalandar musulunci. A kasar ta Saudiya dai ana sa ran shafe kwanaki hudu ana hutun sallah na Idul Fitri ko kuma karamar sallah. A kasar Indonesia, mai yawan da tafi kowace kasa a duniya yawan musulmi da adadin su ya kai miliyan 220, ana kiran bikin sallar karamar ne da sunan Lebaran. An kiyasta 'yan kasar ta Indonesia su miliyan 193 za su yi tafiya zuwa garuruwansu daban-daban a cikin kasar domin shafa mako guda tare da iyalansu a lokacin na bikin sallar karama. Tururuwa da 'yan kasar kan yi wajen fita daga babban birnin kasar Jakarta kan haifar da jerin gwanon ababen hawa na tsawon sa'o'i, musamman ma a yankin tsibirin Java. A ran Talata ne Amurka ta matsawa Hamas da ta amince da yarjejeniyar tsareta wuta da Isra'ila da zai dakatar da yakin da ake yi a Gaza na tsawon makonni 6. Hakan zai kuma hada da sakin wasu daga cikin mutane 100 ko kuma wani adadi mai kama da haka, inda ita ma Isra'ila za ta musanya da sakin ɗaruruwan Falastinawa da ta ɗaure. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida manema labarai cewa wannan wata yarjejeniya ce mai matukar muhimmanci da aka gabatarwa da Hamas a makon jiya a birnin Al-Qahira da ya kamata ta amince da ita. Blinken ya ce yanzu dai dabara ta rage ga Hamas, duniya kuma tana kallon abin da za ta yi. A ranar Talata ne shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya buƙaci Donald Trump da ake kyautata zaton zai samu tikitin tsayawa takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican da ya ziyarci ƙasar Ukraine. Shugaban ƙasar ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar yaɗa labaran Axel Springer cewa yana son jin ƙudurin da Trump ke da shi na ganin an kawo ƙarshen yaƙin da ake tsakanin Ukraine ɗin da Rasha. To sai dai duk da haka, Zelensky ya ce ba shi da ra'ayi akan ƙudurin Trump na cewa yakin zai ƙare ne kawai idan Ukraine ɗin ta haƙura da wani yanki na ƙasar ta. Zelensky ya ƙara da cewa idan dai batun na ya miƙa wani yanki na ƙasar shi ne, to da sake ya ce muna buƙatar ƙwaƙwaran ƙuduri ne saboda rayuwar mutane na cikin garari. Dakarun Amurka sun faɗa a ranar Talata cewa sun danƙa wasu jerin ƙananan makamai da alburusai ga Ukraine da suka kwace daga dakarun Farisa, wato Iran, a yayin da suke ƙoƙarin miƙa su ga mayaƙan Hutu da Tehran ke marawa baya a Yemen. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata ne iyayen wani yaro wanda ya shiga makaranta da ƙaramar bindiga hannu ya kashe 'yan ajinsu su huɗu a shekarar 2021 suka gamu da ɗaurin aƙalla shekaru 10 a gidan kasu kowannensu sakamakon gazawarsu na ɗaukar matakan hana afkuwar wannan mummunan lamari. Jennifer da James Cromley da aka yi wa shari'a a lokuta daban-daban a farkon wannan shekara, an samu kowannensu da laifin kisa sakamakon mutuwar da ɗansu mai shekaru 15 ya haifar a makarantar da yake a Oxford ta jihar Michigan. Baya ga waɗanda suka mutu, wasu mutum 7 sun samu rauni. Iyalan dai su ne iyaye na farko a faɗin Amurka da aka taɓa hukuntawa sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da ɗansu ya yi. A ƙarshen shekarar da ta gabata ne Cromley, mai shekaru 17 a duniya, ya gamu da ɗaurin rai da rai a gidan kasu bayan ya amsa laifinsa kan tuhume-tuhume har 24 da wato da suka haɗa da kisan kai. Sojojin Amurka sun sanar da lalata wani jirgin ruwan harba makamai masu linzami ƙirar ballistic da mayakan Hutu da Yemen suka harba da ya kai kaici jiragen ruwan da ke kan ruwan kogin Aden. Rundunar tsakiya ta dakarun Amurka CENTCOM ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ana kyautata zaton makamai masu linzamin sun hari wani jirgin ruwan daukar manyan kaya ne mallakar Amurka MV Yorktown da dakarun ruwan Amurka kewa rakiya an kuma yanke hukuncin cewa harin wata babbar barazana ce ga jiragen hadin gwiwa na Amurka da na yan kasuwa da ke bin yankin cewar CENTCOM Amurkan dai na jagorantar wani aikin hadin gwiwa da ke kokarin kare babbar hanyar da jiragen ruwa ke bi a yankin Gulf na Aden da Bahar Maliya daga har-haren Houthi da ke Yemen waɗanda Iran ke marawa baya
So a gaida Hawwa'u labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To madalla yanzu kuma ga babaya ku makeri da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah
Yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid
Yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid
Gaisuwar sallah daga fadin duniya
Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid
Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid
Assalamu alaikum masu sauraro Baba Yakub Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da muku barka da la'asariya da fatan an yi sallar Idi lafiya Allah karbi ibadun mu amin summa amin ya kuma maimaita mana
sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid
ya ku jama'a wannan lokaci zamu ci gaba da shirin mu na musamman ne na gaishe-gaishen sallah daga bakin ƴan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya
assalamu alaikum Ini Abdulhamid dake zama a Washington State na yi mun gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyayena dake Ghana Mabila Mabruwa Masana Hajiya Ayi Hajiya Kande Marukaya Uncle Haruna da family da iyayena kuma dake Ghana Sister Hamdala Sister Maryam da Brahma Ahmed Sister Aisha da sauran iyayena su Mr. Bawa, Main Man, the Nuruddin, the Mubarak, the Shakur, the Isa, the Aminu, the Yasir, the Hajara, the Kabiru, the Kuwa, wanda bai na kira wasu ka su Bawa Baba Kankani, the Brahma mu, the Kuwa na gaishe ku. Yan Najeriya kuma mutanen da ke wurin Alhaji Tijani, Hajiya Inna, da Jami, da Umma, da Uncle Mamuwa, da sauran family duka wannan bayyana ke su yanzu duka. Ina gaishe ku, ina muku barka da sallah. Allah ya kai mu sabon shekara, Allah ya mutunta mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Fauziya, gidan mamman Kituwa, Kumasi, na da zama ga Nanga London na yi madangi na duka barka da sallah dangin zuriyan Kituwa duka ina musu barka da sallah ina gaida baba ni na Amina ina gaida baba ni na Lahadi ina gaida sister Challe ina gaida Ajiya Rakiya ina gaida Ajiya Mwada ina gaida kanina Halidu ina gaida Ummu Faila ina gaida Maimuna January ina gaida anti tata ina gaida boya ina gaida babana baba dallami ina mai barka da sallah ina gaida kuma mutanen yalwa dukan na musu barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu badin badada ina gaida Alhaji Aminu mijin Ajiya Rakiya yana daga America New York na gaida yaro na kuma Anes ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da Mannan yana America New York su dukan na musu barka da sallah da Alhaji Lawan daga America su manna musu barka da sallah da kai baban makiri da kanka ina maka barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu badin badada ina gaida kuma family gidan iyaye na dukan na musu barka da sallah wayna skoros kuma Allah ya ji kansu ina gaida ummana amai ina gaida ummana zina ina gaida jauhara ina gaida sadiya ina gaida autan muramatu ina gaida mansura ina gaida baba na Adiza ita kuma tana zama daga America, ina gaida kanina Alhaji Ofa da matan shi da yaran shi duka, ina gaishe su suna Georgia, ina musu gaisuwa barka da sallah, Allah kai mu badin badada. Ina gaida Shams Alhaji Shamsu Davidin limami sojoji, ina mai barka da sallah. Ina gaida Shehu Iliyasu gidan Wangarawa, ina mai barka da sallah, Allah kai mu badin badada. Ina gaida Abibu Alhaji Abibu kanin Malam Iliya, shi ma da matan shi da yaran shi suna America New York, ina musu barka da sallah. Ina gaida Sister Tuni, ina gaida Sister Aisha, ina gaida jika na Mahajara, ina gaida jika na Mardiya. To yan uwaye wannan na manta, sannan yan uwaye na kuma daga Najeriya, ina gaida Amadu, ina gaida Ali, ina gaida Fatuma, ina gaida Halima da sauran yan uwa da suke wurin kaman kananan da ban san su ba, su ma ina gaida su. Allah kai mu sabon shekara mu ga sallah mai yawa, ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha. Allahumma amin. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna Nigeria. To alhamdulillahi 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 baba ya kuma kiri muni da kowa da kowa fatan alkhairi na barka da sallah, yau take sallah ya take idi, muni da kowa da kowa fatan alkhairi kuma Allah subhanahu wata'ala ya maimaita mana. Za mu miƙa gaisuwar sallar mu ga al'umma ƴan uwa da abokan arziki wanda suka samu sallar idi yau, Allah subhanahu wata'ala karbe ibadun mu kuma Allah ya maimaita mana. Da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Malam Ali Mustafa Sokoto, sai kuma kai bai babu ya kuma kiri ne maka fatan alkhairi, da fatan kai sallah lafiya. Akwai Hajiya Hauwa Sharif, akwai ina jinjina ga Maryam Dauda da sauran Sarfi Hashim Gumal da sauran abokan ayyukan ku gaba ɗaya ne musu fatan alkhairi. Sun na dawo gida Najeriya, ina gaisuwa jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano Aminu, mai martaba Amina Ado Bayero. Zan zo kasar Zazzau, zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli, Allah ya sa an yi sallah lafiya. Idan kuma na gunduma ta ta kawo, zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba Sanma Koyan Zazzau Hakimin Kawo, da kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo magajin garin Garo Alhaji Yusuf Mai Garo. Daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya, zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abu Zarur Gasa. Akwai kuma Malam Ibrahim Mai Godiya a garin Mai Godiya ake garin Gimba dake jihar Niger, ina gaisuwa ta musamman ga Imam, gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Tsafe shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna, godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central Sanata Lawal Adamu Usman Mustala, godiya ta musamman ga shi kansu Honorable Suleiman Kansila Matawalan Kurmin Mashi, ina gaisuwa ga Yusuf Albishira Karaye Alhaji Yusuf Amfani Communication, ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru, akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji, gaisuwa ta musamman ga Murtala Chafin da Rais da sauran ɗan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗar su a wannan lokaci ba. Ina godiya da wannan dama da aka bani, Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa, Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi. Nagode nagode Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya, da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya.
Yeah.
zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Bayan mun shakata bar mu ci gaba da kawo muku sakonnin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina Alhaji Abdullahi Kature na Jima Faila na North America. To muna gaishen safiyar sallah ne ga masu gidan mu da muke jira masu su Alhaji Sani Shaibu da Martaba da abokan nesa da kuma nan zuwa wurin sarkin noma idan sa su Alhaji Basu Alhaji Abubakar Ala da sauran jama'an mu su da muke tare da su a nan marka da su farkinta a sabe da su farka baba ne da su dallane mai guda dukkan jama'a mu dan Allah wanda ke tsaya kurgai son Allah muka cire muka je can dan uwan mu na Ghana sai Mansura Sarki Umar Faruku muna mai gaisuwan sallah tashi ke Abdul Wadud namu da Alhaji Hussein Haruna Afa kuma da yaji da sauran jama'a mu duk wanda suke gane muna musu gaisuwan sallah ne har wa yau muna da ƴan uwa nan da muke gaida su kamar su Jabo da su Malam Garba Alarama da su nan da Limami Mudiru Fana Ajege da Malam Haris da sauran jama'a makamance su don Allah muna musu gaisuwan sallah Allah maimaita mu da Allah kuma na baki.
Assalamu alaikum sunana Abdullahi Said ina mai kusa kun barka sallah ta ne daga nan kasar Singapore na yi wa mulmin musulmi barka da sallah suke duk fadin duniya musamman mama na da take Nigeria Kano da baba na shi ma da yake can da yayye na da duk suke zaune a nan garin Kano Nigeria sannan kuma ina karamika sakon barka sallah ta da yayana da yake America da kuma din na yake Malaysia Allah ya maimaita mana nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Fatima Sayyid Khalid ina yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan ina yi wa babana da mamana da suke a Nigeria barka da sallah da kuma ƴan uwana baki daya daga ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga babban yayyen mutar da iyalinsa baki daya wannan shine sakon gaisuwa ta barka da sallah.
Assalamu alaikum sunana Maryam Abbas ni na zauniyar kasar Marokani ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga iyayena Malam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da ƴan uwana yayina da ƙannina Yar Ahmad Yar Muhammad da Khadija da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawayena Lantana Lami da Baraka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da masu sauraron mu da ma al'umma musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Thank you.
kada manta wannan shiri ne na gashe-gashen sallah daga fadin duniya kuma da fatan kuna jin dadin wannan shiri
assalamu alaikum sunana Ibrahim Idris mazauni kasar Angola ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma ƴan uwana yayuna da kannina Sadiq Ismail Fatima da Rashida kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma sarki kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwata Ummi kuma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina Malam Audu mai jarar radio kai ma ina maka fatan barka da sallah daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki daya assalamu alaikum
assalamu alaikum sunana Abdul Halim Muhammad Chinedi mazaunin kasar Jordan ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Senator Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da ƴan uwana Farhan Nabiha Kubra Alfred Yesudis da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da abokaina Nuruddin Hamsix da Ayman kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma makwabtana Asad mai canjin dollar da kuma Faisal Real Estate da kuma Bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki kuma ina cewa ku murnan barka da sallah Allah ya sa in yi sallah a sa'a Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amin ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato Nigeria Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma sauƙin rayuwa amin ya Allah daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya da miƙa godiya ta musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da kuke yi a koyaushe assalamu alaikum
zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC
assalamu alaikum barkamu da sallah barkamu da isa ni ce Hajiya Ramatu International daga nan London da ke yi ma ma'aikatan VOA Voice of America Hausa section na yi ma ma'aikatan duka barka da salla da kuma masu sauraron mu duka na muku barka da salla Allah mamaita mana musamman babban yayana Alhaji Ali Babu Wazirin Sarkin Aminu of America na maka barka da salla da kuma yayana Alhaji Gado daga nan UK na maka barka da salla gimbiyan mata da fatan an sharuwa lafiya ya kafefe AEB na maka barka da salla Sheleka Nigeria Inyiwa Baba na Honorable Hamidu Sidi Ali da maji dadin Sharifai Alhaji Dan Jumma na muku barka da salla da fatan an sharuwa lafiya Sheleka Ghana Inyiwa magajiya Hausawa Hajiyawa mai zango barka da salla da kuma yayana Hajiya Mami daga Madina da fatan an sharuwa lafiya da kuma yayana Hajiyawa Bogiya daga Kumasi da fatan dai dukan mu dai mun sharuwa lami lafiya Allah mamaita muna Allah kai mu badin badada da kai da kanka babu makeri the Voice of America da kai shi muna maka barka da salla da magajiyar nufawa Hajiya Jara na yi mai kowa da kowa musulman duniya gabaki daya na muku barka da salla Allah mu mata muna
daga Allah mu hatan je muka ta ku je muka ta ku ilman zamani dana addini yana da afadi ko agare mu amma to sai duniya wayo duniya je muka ranta ilimi shi ne
sauraro da haka da muka kawo karshen shirin gaisuwar sallah daga fadin duniya baba yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku muna yi ma dukkan musulmin duniya barka da sallah Allah kai mu na badin badada wassalam
a gai da baba shirin namu kenan a wannan zango sai kuma ku tare mu da karfe 9 da rabi na dare agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 da rabi agogon Ghana lokacin da zamu saki shigowa da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ci gaba da sada zumunci ko kuma ku aika da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com kuna kuma iya saki sauraron shirin a shafin mu na internet voahausa.com yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni alheri ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya da alheri